Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce,
wanda masu magana ke cewa shike kawo da rabon wani.
Jama'a masu sauraro, barkamu da sake saduwa da ku a wannan safiya ta Asabar.
Haka,
malamin tashi lafiya.
Lafiya lau, barka da warhaka.
Masha Allah, yau muna jin waƙoƙin margayiya Manalimos Dibo. Mun fara da wannan waƙa ta mai suna Gondere.
Eh, Malalimos kace
mun Manalimos.
To kan ka
Dibo.
Mala
a baka ji sosai ba ne ce mana
na o oh, mana
Manalimos
Manalimos
kamar ka ce manal
eh
Manalimos gaba Manalimos Dibo ba
Dibo
eh da wani waka mai suna Gondere
Gondere eh amma tana ita tana raye ko kuwa
ta rasu
Allah
ai ta jima da rasuwa tun shekarar 2009 ko 2010 ne ta rasu
to Allah ya ji kanta
amin
ayya
to a ga din bangai suwar sashin Hausa na murya Amurka zuwa ga Hajiya Hassana Usman Governor Road a Kaduna birnin gwamna da fatan kuna nan lafiya sai gaisuwar Jamilu Abdu Guyaba na gidan radion BRC FM dake garin Kirifi da kawo Muktar Azare sai Al-Mustafa Haji Sufi a Baucin Yakubu sai gaisuwar Ibrahim S Bello na hukumar gidan kurkuku shi ma a Baucin Yakubu tare da Abubakar Muhammad Dajin wato Jazi kenan sai Honorable Jalo Gani Sarkin Zango wato SA Special Duties na gwamnatin Kwamba jihar Gombe sai gaisuwar Alhaji Musa kasa na Babaldu mai nama gangare a garin Babaldu jihar Jigawa Najeriya muna mika dimbin gaisuwa da sakon fata alheri zuwa ga Dr. Zubairu Madaki muna taya shi da duk yan committee muna rufe taron musabaka ta jihar Bauchi wanda suke shirin yi yau Asabar din a garin Kirfi Allah ubangiji ya sa ayi a gama lafiya sai dimbin gaisuwa zuwa ga Sa'idu Abbas dan Sadau tare da Alhaji Muhammad Sabo Turakin Giya da Alhaji Abdulkadir Sabo Barwan Giya da fatan kuna da lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Ali Mai Adashi Ungorimi a Jos Jihar Plateau sai Malam Nasir Yusuf jami'in yada labarai na majalisar karamar hukumar Gurum a jihar Jigawa tare da AM Machika mai kamfanin tona boreholes na Machika a Kaduna birnin gwamna tare da Alhaji Sani Ahmad Riman Toro sai dimbin gaisuwa zuwa ga DCP Gimba Mano Dumbulwa na headquarter hukumar gidajen kurkuku ta kasar region jihar Yobe a da matar kiran da fatan kuna nan lafiya dimbin gaisuwa zuwa ga honorable Salisu Zakari Ningi tare da iyalansa da fatan kuna nan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga yan kungiyar masu sauraron fila bar Yahuci a jihar Sokoto irin su shugaba Ali Plasco bakanikin mota more sai mataimakin sa Alhaji Idris mai gado da Kabi Sokoto na fata yadda haka dai ka rubuta sai sakatare Muhammadu dan magaji kafinta Lulu tare da maji Alhaji Ahmad Sanda duka maji Central Market Sokoto sai PRO Abugwa Matsi mai doya fara kasuwar dan kura Sokoto da alkali Alhaji Salisu mai doya fara kasuwar daji a Sokoto sai uban kungiya Muhammad Gandi Faya sabe sai garkuwan wannan kungiya wato Hassan Muhammadu Binanci a Sokoto da fatan kuna nan lafiya sai gaisuwar likita Alhaji Abba Rori Kano tare da Shatima'u Takatuku kai wannan suna wannan suna ya gara ni
gaskiya ya gara ka gaskiya zaka tafi malam irinmu ya tona harshen shi
haka Alhaji dan magaji kafinta Lulu Bodinga sai Alhaji dan Lami dan Malikin Tsafi ya ja zamfara karshe kuma sai gaisuwar Alhaji Mamman mai kaji maciya dan Auta
Zaria
Zanzau jihar Kaduna Najeriya da fatan kuna nan lafiya
haka to malai da zan fara ne da yake yan kadan yau na tsakuro ka san a sa abaka ya fi arataya
kware da gaske
yau wato zan fara ne da sakon gaisuwar fatan alheri kaga har ka sa zan fadi manan limon
zaka bada da gaisuwar manan limon
muna mata addu'a Allah ya sa rai ya huta
amin
yau wato sakon gaisuwar fatan alheri ne zan mika ta ne zuwa ga Mustafa Muhammad Inuwa daga jihar Katsina ko ka tana shi
Mustafa
da ya biyo suka biyo tawagar gwamna da ya kawo mana ziyara na
doctor kake ta da ai kace doctor ai na san doctor shekaru aro aro da suka shige
to Dr. Mustafa Muhammad Inuwa da kuma Muktar Abdulkadir wanda duka suka kawo mana da
commissioner
kudi na jihar Katsina to da fatan dai Allah ya sa sun koma gida lafiya kuma dai ya ce ba maganan yawa
ai ba ai
marawa
ba kai
an ba su
takardar kariya
takardar kariya
daga
a ci abinci
duk abinda aka faɗa ba a cewa
ba komai yawa kawai ka sha kurin munka muna fatan alheri kuma muna godiya da ziyarar da aka kawo to daga nan kuma sai in shiga majalisar abari ya huce din na shafin mu na Facebook akwai Muhammad Yahaya da kuma gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga shekarau aqida sai sunan shi kenan sai Yazid Yahaya Barau sai kuma Yahaya Bature da Tijjani Dahiru da kuma Dahiru Dankoli sai ga sufata alheri abari ya huce zuwa ga Aliyu Muhammad Inuwa da kuma Aliyu Muhammad Alrumo da Tijjani Singa sai ga sufata alheri na abari ya huce zuwa ga Sani bin Umar da Sulaiman Fage da kuma gaisuwar fatan alherin zuwa ga Sani Salisu Darma da Ibrahim Lawal gaisuwar fatan alherin na bari ya huce zuwa ga Sanusi Jibrin Ya'u da kuma Nafi'u Rabi'u sai kuma Awala Ali da gaisuwar fatan alherin na bari ya huce zuwa ga Khalid Muhammad Ahmad da kuma Muzammil Ahmad Jigiriya sai daga ƙarshe rufe da gaisuwar fatan alherin zuwa ga Abubakar Alƙali a jihar Katsina da kuma Ali Ahmad Alƙali da kuma Ibrahim Alkamawa a Kaduna a Nigeria sai kuma gaisuwar fatan alherin ta ƙarshe zuwa ga wanda ake kira da Sama'ila Zato da fatan sun ji kuma
sunanan lafiya hello haka yake
to bari mu koma mu shaki dan naji wakokin da kai zako ba nakan sai hankali a lajiro
haka wannan rawannan ce da ake dan yi da kana ka sai haka suke rawar su dama yawanci da ka fada su amma kuma da
ƙarfi da ƙarfin ya baka gaje na kana ba
in ka ga yadda suke rawa zaka ce kai wannan yin mutum amma dan kai sakan 30 ma ba ka saba ba
da inda na dan taba dana won ai kaji naji ka fada ta ta
ga kira ambulance
eh shine a gida yake ji ana cewa wannan ina ga ya sha rungu zaki iya bacci sai ake yi
akwai ne dan gajeren labari
to
mai taken borun kunya wai abin nan ne almajiri ne a sai je bara da je bara ma kuma sai je bara gidan karuwai
to fa
to kawai sai ga malamin sa ya fito daga ɗakin wata to malamin nan kuma to ya rasa me zai da ya ga almajirin sa jiki
to malamin me zai
eh a to ba wai sai abin da ya kai mala almajiri dai ya kai shi ya fito a ɗaki kawai sai wani azanci ya zo masa sai ce ka alhamdulillah ce eh alhamdulillah da bore takar musulunci
ji malam kenan wai boka ya buga kasa ta ce zai mutu gobe ce kariya kasa to dai to duk da ba ni guntu bari dan baka wani dan guntu
haga
shi wannan dinga dariya kamar zan fada yi wai taniyar dan fulani dangi na ba lafiya yace to Allah ka ba ta lafiya tana warkewa zan yi azumi kamar guda 29 zuwa 30 saboda gode maka Allah kawai sani yako bayan kwana biyu taje sauke ce a to bari in cika alƙawari dan fulani kawai sai ya dauki azumi tiryan sai da ya 29 gobe zai yi na 30 sai jikin sani ya tashi ranar 29 nan da sani ya washe gari kafin ya dau na 30 tace ga garin kula
sani ya ta mutu
mace dan fulani sai a rado a azumin bana wato azumin bana in yazo ba zai ba kenan
ba zai ba ya
yi kakara a can ne ne ce to an yi mai 30 ne fa aka ce wai yayi sai an yi mai 30 ne sai yayi guda daya kawai
sai kara guda daya kai
guda daya kawai
wato ya riga ya azumin sa
ya azumin sa kawai shortcut
wato shi ne shortcut din ka akwai wani labari kuma wanda Umar Sa'id coach naga ya buga cikin shafa bare huce na WhatsApp aka ce wannan wai maye ne ko rainin wayo takin labarin kenan aka ce wata rana ne masu patrol sun fita aiki da dare misalin karfe 1 na dare sai suka iska wani dan maye ya sha ya bugu yana tafiya da kyar sai suka tare suka tambaye shi wai suka ce daga ina sai ya ce daga gida sai suka ce to ina zaka je haka sai ya ce zai je gidan radio ne sai suka ce a me zaka je kai a gidan radio yawa gidan rediyon bayan kuma duk su ma sun tashi an rufe
oh to tunda ka san irin kasashen mu da ba yawanci 12 dare
12 dare an riga an tashi balle karfe 1 shine budan bakin sa kawai shine sai yace musu ai dama ba ku sani ba ai ni ne mai yin su 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 din na gidan rediyo
ba rediyon take shu ba din ji ba to shikenan aka dauka aiki yadda ne shu
eh wato unzu wadace sun riga sun kuma zuruto sun tashi wannan shushu da ake bi din nan eh to shine yake wannan shushu
din nan sannan yace to akai baka je da wuri ba yanda suna kullewa zaka fara shudu to ba yake shudun ce nan a can
tun da baka yi sa
ba tun da baka yi sa kai ma yau under arrest kai latti
haka dai
ya Allah ya
Allah da ba duka ana suka tare sunan da su balai balai ne sunan da su balai balai Diamond Bamunu, not just how the popping is. Yane Shabalara, it's the popping is. Yane Shabalara, it's the popping. Yane Shabalara, it's the popping.
Oh,
Ya kamata mu dasa aya nan saboda lokaci ya fara kawo jiki ba
gaskiya ba lai da ta iya waka wallahi ta iya
kwarai da gaske kwa tana daya daga cikin zabiyoyin kasar Ethiopia baki daya kafin rasuwarta
rayuwar kenan da
rayuwa haka take kwarai da gaske kuwa masu sauraro sai Allah ya nuna mana mako mai zuwa da ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin
Usman Kabara Ahmad
Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya
I'm not trying.